sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi 13 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Makeri da kanun labarai.
Sai Ibrahim kungiyar NATO ta shirya tsab domin tattaunawa akan farfado da tsarin dabaru yayin da shugabanninta da suka haka da shugaban Amurka Joe Biden za su yi taro a gobe Litinin a birnin Brussels. Ana tsaron Prime Minister Burtaniya Boris Johnson zai sanar da batun jinkirta dage dokokin COVID-19 dangane da yadda ake samun karuwar nau'in cutar mai saurin yaduwa a cikin kasar wanda aka fara ganowa a India. Kana kasar Saudi Arabia ta sanar a jiya Asabar cewa za ta takaita adadin mutane da za su yi aikin hajjin bana da ba za su haura sama da 60,000 ba, wanda dukkanin su suna cikin kasar ne saboda annobar coronavirus.
To kanin labaran kenan. Da yake har yanzu akwai hutun ranar demokradiyyar Najeriya wacce take jiya Asabar bayan kashi na farko na labaran duniya, za mu sake kawo muku wani rahoto na musamman kan makomar Najeriya. Bayan kashi na biyu na labaran duniya, za kuma ku ji ƙarin bayani kan yadda ta kaya a ranar ta demokradiyya a yankin Niger Delta mai arziki man fetur. Za kuma a ji wani shiri na tayar da komatar masu tsananin bukata a jihar Bauchi. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma za a ji shirin matasa a duniyar giwa. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kungiyar NATO ta shirya tsab domin tattaunawa akan farfado da tsarin dabaru yayin da shugabanninta da suka hada da shugaban Amurka Joe Biden za su yi taro a gobe Litinin a birnin Brussels. A shekarar 2010 ne kungiyar ta yi wa kunyar tsarin ayyukan ta gyaran fuska. Barazana da kalubalolin tsaro da kungiyar ke huskanta sun canza tun lokacin, a cewar babban sakataren kungiyar Jens Stoltenberg. Ya ce ga misali, a tsarin da kungiyar take amfani da shi yanzu babu inda aka ambaci kasar China koda da kalma ɗaya ne, kana ba ambaci batun sauyin yanayi ba da kuma batun dangantakarmu da Rasha wanda ya saba da wannan lokacin, Stoltenberg yana faɗa wa manema labarai a ranar Juma'a. Kungiyar ta NATO ta yi sauye-sauyen dabarunta ne a lokacin da tsohon shugaban Amurka da ya bar gado ba daɗewa ba Donald Trump ke ofishi a matsayin shugaban ƙasa. Ana tsaron Prime Minister Burtaniya Boris Johnson zai sanar da batun jinkirta dage dokokin COVID-19 dangane da yadda ake samun karuwar nau'in cutar mai saurin yaduwa a cikin kasar wanda aka fara gano ta a India. Wata kwararriyar likitar cututtuka masu yaduwa ta faɗa wa BBC cewa tana goyon bayan jinkirtawar. Ta ce duba da batun kiwon lafiyar jama'a, muna ganin karuwar cutar a asibitoci a wurare da ake yawan kamuwa, kana shirin allurar rigakafi yana aiki, amma akwai bukatar a yi wa duk waɗanda suka haura shekaru 50 allurar na biyu, kana a faɗaɗa shirin alluran ta yadda zai kare kowa. Ta ce ina ganin jinkirta dage dokokin yana da muhimmanci. A yau Lahadi, ma'aikatar lafiyar India ta ce an samu sabbin kamuwa da COVID-19 80,834 a cikin sa'o'i 24 a baya. Wannan adadi shi ne mafi karanci da kasar ta samu a cikin kwanaki 71. Cibiyar coronavirus ta John Hopkins ta faɗa da safiyar Lahadi cewa India ta haura miliyan 29 na kamuwa da COVID-19. Amurka kadai ce kasar da ta zarce India, wacce take da sama da miliyan 33 na yawan masu cutar COVID-19, a cewar John Hopkins. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Saudi Arabia ta sanar a jiya Asabar cewa za a takaita adadin mutane da za su yi aikin hajjin bana wanda ba za su haura sama da 60,000 da dukkanin su ke cikin kasar saboda annobar coronavirus. Sanarwar da kasar Saudi ta yi na zuwa ne bayan da ta rage yawan mahajjata ainun a shekarar da ta gabata saboda cutar, amma dai ta bada dama ga mutane kalilan su kai aikin hajjin bara. Wata sanarwar da aka yada a kamfanin dillancin labaran Saudiya ta ambato ma'aikatan shirya aikin haji da na umura ce take sanarwar. Sanarwar ta ce hajin bana da za a fara a tsakiyar watan Yuli masu shekaru 18 zuwa 65 ne za su yi aikin hajin duk mahajjatan na bana za a tabbatar da an musu allurar rigakafi a cewar ma'aikatar
An jima kadan Baba Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan da yake har yanzu akwai hutun ranar demokradiyyar Najeriya ta jiya Asabar za mu sake kawo muku wani rahoto na musamman kan makomar Najeriyar musamman ma ganin halin da kasar ke ciki Sani Malumfashi gare ka
A dangane da tsaka mai wuyan da Najeriya ta shiga sabili da tabarbarewar tsaro da rashin bin doka da oda zan ya shugaban kasar Muhammadu Buhari a karan farko yayin bayani wa al'umar kasar cewa duk wasu gutsuri-tsoma da cece-kuce tare da hayagagan da ake ta yi aiki ne na masu san ganin gazawar wato gwamnatin tarayya
I'm getting good intelligence report. On daily basis, the question of insecurity in the country is being mentioned all over the world, not only here in Nigeria.
Ina samun sahihan bayanai na sirri da kuma yadda ake ta yaya ta tabarbarewar rashin tsaro a Nigeria idanun kasashen duniya. Na kuma yi imani cewa akwai ƴan Nigeria na kwarai waɗanda suka amince cewa ina gudanar da ayyuka na bisa tanajin tsarin mulki. Anan ne ma yayin tambaya cewa shin ko meye masu hankorin neman shugabanci za su kawo wata hujja ko kwara da zai nuna cewa ba na bin tsarin mulki shin me suke nema tabbas ne kan nayi amanna cewa ina gudanar da ayyuka na kamar yadda ya kamata a saboda haka duk masu son ganin gazawa ta ko kuma dauke mana hankali daga abin da kasar nan ta sanya gaba za su ja mamaki kwanan nan yace mun maida hankali ne ga samar da ginshi kanda za su tabbatar da ci gaban kasa da kuma ya juya game da batun hukumar zabe shugaba Buhari yace za mu samar da duk abubuwan da hukuma take bukata don gudanar da ayyukan ta lokacin zabe ba tare da wani cikas ba da kuma ya juya ga al'amuran da ke faruwa a kudancin kasar nan irin hare-haren da ake kaiwa ofisoshin yan sanda da sace musu bindigogi da alburan sai cewa waɗannan aiki ne na yaran da ba su san abin da ya faru ba a lokacin da aka yakin basasar kasar nan na watanni 30 wanda ya lako mai rayukan mutane miliyan guda sune ke ta wannan tafargaza to amma yace za su gane kuransu nan ba da jimawa ba A game da batun tsaro, shugaba Buhari ya ce gwamnatin ta canza manyan hafsoshin rundunonin tsaro da babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya don a ƙara inganta harkokin tsaro amma an ba su lokacin da za su kewaye sassan ƙasar don gano yadda za a dan murƙushe ayyukan ta'addan da kuma aikin 'yan ba na iya don tabbatar da tsaron lafiya da kuma dukiyar al'umma. To yanzu dai babban abin da ya fita da hankali shine batun yunkurin ballewa da wasu sassa ke neman yi daga Najeriya. Hakan ya sanya na shiga rumbun tarihi abinda aka ce kunniya girma kaka. Shin waɗanne irin kalamai ne suka fito daga bakin shugaban mulkin soja General Yakubu Gawan jim kaɗan da aka kammala yakin basasa?
Greatest joy and happiness that the suffering of the innocent people, especially.
A gaskiya ina matuƙar farin cikin ganin an kawo ƙarshen wahalar da aka jefa al'ummar kasata, musamman ma na yankin Biafra waɗanda suka nemi ɓallewa. Wato na biyu shine gagarumin aikin da ke gabanmu na sake hada kan al'ummar kasa.
Well, as far as I'm concerned, right from the beginning of these operations, we've never taken the Igbos as enemies.
Magana ta gaskiya tunda aka yi wannan yaki a gama da ɗaya rana ban taɓa ɗaukan masu neman Biafra a matsayin abokan gaba ba kamar yadda shi Ojukwu ya nuna musu kuma yake nuna wa duniya. Kuma gwamnati na za ta ci gaba da ɗaukar kabilar Igbo a matsayin 'yan ƙasa masu cikakken iko da 'yanci kamar kowa ba tare da nuna wani bambanci ba sai dai idan su ne da kansu suka nuna halayen da suka bambanta su da sauran dangi 'yan ƙasa. Kuma wannan matsayi da muka ɗauka ya shafi kowa. Shi ma Madigun ɗan tawaye Chief Odunago Ojukwu a wata hirar da aka yi da shi jim kaɗan da kammala yakin basasan Najeriya cewa ya yi abin da ya faru ya wuce kuma zai zamo babban kuskure ga duk wanda zai sake takalo yin yaƙi da gwamnati.
So a lot of people will say, but you were leading the first one. Yes, I led the first one. And I will say to everyone, I led proudly the first one. I don't think a second one is necessary. necessary. We should have learned from that first one.
Chibazuku ya ce na san mutane da yawa za su ce ai ni ne na jagoranci yakin farko eh tabbas cikin alfahari zan ce masa lalle ni ne na jagoranci yakin farko to amma ba na jin cewa da kai bukatar saki yakin basasa dan wanda ya gabata ya zama darasi gare mu wannan amsa da malgayi Ojukwu ya bada da kuma bayanin da General Yakubu Gawan yayi sun zo daidai da bayanan da babban limamin Krista kuma dan kabilar Ibo Cardinal Arinze yayi wa wasu matasan da suka tunkare shi da batun ya taimaka wajen ƙara daukaka batun neman kafuwar kasar Biafra ga manyan shugabanni na duniya sai ya ce musu babban abin da ya kamata a yi yanzu shine a yi gyara a harkokin Najeriya a zauna lafiya hakan kuma ba zai samu ba sai kun shiga cikin harkokin siyasa a dama tare da ku
Remember that you were very young in 1960 and having to be young. That is why you are talking like this.
Yace kada ku manta shekara 1967 kana yaro karami a lokacin da aka yi yakin basasar kasar nan ni saura kwana biyu a fara wannan yaki ya kana tsani aka bishab na garin Onitsha yace garin Onitsha shine aka fi dagargazawa fiye da sauran yankuna na kudu maso gabashin Najeriya na san abin da ido na ya gani da kuma abin da ya faru saboda haka nake ba ku wannan shawara
to a gaida sani kar a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga babu makeri da ci gaban labaran duniya
Masu tattaunawa na kungiyar tarayyar Turai sun ce tattaunawar da aka fara a ranar Asabar akan shirin nuclear Iran komai na tafiya yadda ya kamata. Tattaunawar da ta rushe a shekarar 2018 yayin da Amurka ta jage kanta a ciki. Manyan 'yan diplomasiya daga China da Jamus da Faransa da Rasha da kuma Burtaniya sun kammala wata zabar sa'a guda da rabi tare da wakilan Iran a wani otel a babban birnin kasar Austria. Ana samun nasara amma tattaunawar na ƙara ƙaimi kana wasu batutuwa na nan yadda suke ciki har da batun yadda za a aiwatar da yarjejeniyar da za a cimma inji Allen Martin wakilin kungiyar tarayyar Turai yana faɗa wa manema labarai a birnin Vienna Amurka bata shiga taron a hukumance ba wanda aka kaddamar a Vienna a farkon wannan shekara amma dai gwamnatin Joe Biden ta bayyana sha'awarta na sake komawa cikin yarjejeniyar bisa sharaɗi cewa Amurka za ta takaita takunkumai akan Tehran kana ita ma Iran din za ta koma ta yi biyayya ga abubuwa da ke kunshe a cikin yarjejeniyar shekarar 2015 a ƙarshe hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun yi kashedi cewa dubun dubatar yara a yankin lardin Tigiri a arewacin Habasha suna cikin haɗarin rasa rayukansu daga cururuta masu alaƙa da yunwa da kuma tamowa saboda ƙungiyoyin ayyukan jinƙai ba su samun damar isa da kayayyakin jinƙai a yankin hukumomin majalisar ɗinkin duniyar da ƙungiyoyin jinƙai masu zaman kansu ba su iya isa yankin Tigiri da ya shafa ma da yaƙi duk da alƙawarin da gwamnatin Habasha ta yi cewa za su iya shiga yankin ba tare da samun matsala ba mai magana da yawun hukumar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya ta UNICEF James Elder ya faɗa wa manema labarai a Geneva cewa yankin na gab da faɗawa cikin yunwa ya ƙara da cewa Tigiri zai fuskanci matsalar da ba taɓa gani ba a cikin shekaru goma Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce rukunin ma'aikatanta da asibitocin tafi da gidanka sun shirya tsaf su shiga Tigiri su ba da kulawa amma ɓangarori masu yaƙi da juna sun hana musu shiga yankin.
Da babu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma Najeriya muka nufa inda za a ji ƙarin bayani kan yadda ta kaya jiya a yankin Niger Delta mai arzikin man fetur Lamida Abubakar gare ka.
Gama abinda jagoran yan zanga-zanga ke cewa yana cewa ne al'ummar jihar Rivers sun fito kwansu da kwarkwatar su domin gudanar da zanga-zanga a birnin Port Harcourt da kewaye bisa la'akari da halin da kasa take ciki musamman na tabarbarewar tsaro da katutun talauci da cin hanci da rashawa da dai sauran al'amura akan haka dai mun ga gazawar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bisa ga haka babu irin wannan lokaci na warewa domin gudanar da mulkin demokuraɗiyya wannan ba ranar demokuraɗiyya bace illa dai kawai mukirata bakar rana muna kira ga wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari da ta yi murabus shi kuwa wannan yace
because we are suffering for our country since we are getting many resources we get oil from Niger Delta
yana cewa ne wannan ba ranar demokuraɗiyya bace saboda ba bi ka'idodi ba na gudanar da mulki na demokuraɗiyya idan aka yi la'akari da halin da kasa take ciki musamman na katutun talauci da yunwa bisa la'akari da yankin Niger Delta mai arzikin mai kuma bukin demokuraɗiyya ba ta lokaci ne shi kuwa wannan yace wannan yana cewa ne shugabanni musamman na soji ba su da ilimi musamman na kwarewa wajen tattalin arziki na kasa bisa la'akari da mulkin nasu bai dace ba idan aka yi la'akari da halin da kasa take ciki na tabarbarewar tsaro ba kudun ba ba arewa ba duk da afkuwar wannan zanga-zanga majalisar yan sandan jihar ta Rivers ta katse hanzarin yan zanga-zanga inda ta dauki matakin baza jami'an tsaro Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt Najeriya
to a gaida Lamido yanzu kuma sai batun tayar da komatsar masu tsananin bukata wanda aka bullo da shirin yi a jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad gare ka
kayayyakin tallafin sun hada hada kekunan dinki injinan yin markade motoci kayan shafe-shafe da injinan gyaran gashi na maza da mata na'urar kera takalma da dabbobi ga masu sana'ar kiwo da jarukunan man gyada a jawabinsa a wajen raba kayan tallafin kauran Bauchi sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya ba al'ummar jihar Bauchi tunanin cigaba da cewa
kuma muna godiya wa al'ummar mu wanda ya kawo muka cika shekara biyu ce akan ragaman jagoranci yanzu kallo ya gane daga sama ya dawo kasa muna so mu kafa kamfani na taimako mun yi aiki yanzu za mu gina mutane
tsohuwar kwamishinan mata da matasa a gwamnatin jihar Bauchi Hajara Gidado ta nuna farin cikinta da kuma gargadin waɗanda suka amfana da kayan tallafin.
To alhamdulillahi yau rana ne na farin ciki a gare mu duba da yanda mai girma gwamna sanata Bala Abdulkadir Muhammad kauran Bauchi yake cika alkawarurrukan da mu ya dauka ma al'umma
da su. Zaki ba masu waɗanda suka amfana da waɗannan kayayyaki.
To gaskiya abin da zan ja hankalin sa akai shine ina jan hankalin su su yi amfani da shi ta hanyar da ya dace. Yadda shekara abin da za mu kara nan gaba ya kara maimaita mana waɗanda ba su samu ba ma har su samu.
Waɗanda suka amfana da kayan tallafin sun yi fatan alkhairi dangane da shirin inganta rayuwarsu.
Sunana Azumi Sa'idu Gamawa, Anguwar Nasarawa. Ina nuna farin ciki na akan wannan alkhairi da Muhammadu Bala Muhammad Kaura ya mana na samu keken ɗinki.
Man gyaɗa. Sannan shaidawa ne kwalba da APC na samu jari kenan.
Abdulwahab Muhammad muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab, kar a manta wannan shirin na zuwa muku ne da ganin birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci tare da sake saduwa cikin shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi yanda matasa a wannan zamani ke mu'amala da kafafen sada zumunta ta yanar gizo kamar koyaushe sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagoran shirin madalla idan ana biye da mu a makon da ya gabata shirin ya duba takaddamar da ya barke tsakanin kamfanin sadarwa na Twitter da gwamnatin Najeriya wanda ya kai ga haramta amfani da kafar a kasar baki daya hakan ya biyo bayan goge wani sako da shugaba Muhammadu Buhari ya wallafa a shafinsa na kafar da kuma zargin kafar wacce ke da masu amfani da ita sama da miliyan 39 a kasar da kokarin tare zaune tsaye ta hanyar yada labaran ƙarya da ka iya haddasa tashe-tashen hankula kamar yanda ɗaya daga cikin shugabannin yankin kudu maso gabashin Najeriya da kungiyar nan ta IPOP wacce ke neman ballewa daga kasar don cin gajiyar kanta wato sanata da ke wakiltar jihar Imo Rotas Okrocha ya bayyana
gaskiya maganan Twitter a son kashe mana kasa yau fa gaskiya ta kashe mana kasa kage wani zai zo na daga ta daga barci bai ta ne wani abu sai masifa sai zai hada wani trencin da bai gane kanta ba ya tura mutane su karanta su ta kashe juna su to sai mu sai mai ya zama mu da shi don ba mu san ba mun san amfani Twitter din ba Twitter din ma ba mun amfani yanzu sai dai kawai na zage mutane da sa rabban jama'a da sauran su shi ka kawo mana wannan abun so wannan abun ai gaskiya ai sai mu sake mu dubeta mu sake dubeta mu san yadda zan muya ko mu kwesa mutanen mu ya da su yi so ta baka kai maganan mu da su gane amfani Twitter din ba don mu samu araba kasan ba ko kuma a sama wani
tun bayan nan ne wasu matasa a kasar ke kai komo kan asarar da kasar ta tafka musamman ga yanda suke amfani da kafar wajen gudanar da sana'o'in su da kuma samun ilimi ga abubuwan da suka shafi rayuwarsu ta yau da kullum wani Muhammad Adam Alƙali ya bayyana irin alfanun da kafafen sada zumunta ke takawa a wannan zamani da kuma hanyoyin da za a bi wajen tsaftace ire-iren kafafen
ba za ki affecting din mabawin tattalin arziki mutane nawa ne suke harkar cinikayya ta tita mutane nawa ne suke tweeting abu su yi magana da junan su ba tare da sun kona abin nan din wayar su ba ko kuma sun yi magana ko sun tashi sun biyo jeje abubuwa nawa ne da za ki ga shekara 10 ko 20 baya in za a yi miki sai kowa an masa mail wasu ma sai an rubuta an tashi mutum ya kai maka letter yanzu ko daurin aure ne kawai kana tweeting ko taro ne kana tweeting yayi sabi maka course na abubuwa da yawa da da sai ka je ka buga ka sa takarda ka yi you know the only abu da za a yi a zo a yi regulation abin kuma akwai law yadda za a dinga yi yanzu a doki Dubai ce ina duka ana yi amma baka akwai abin da baka kai ko America akwai abin da baka isa kai posting da baka isa kai teaching wani abu ba saboda ka san implications din ka yi just like yanzu a Nigeria ne kuma shin kunyan kai da iskancin ka mutum da zai zo yana tuna da mace yana dauka ya tweet ko ya post ba kuma ya tweet duk wani akwai abubuwan da duk lalacewa ka san saboda ne sa ba za ka yi ba ka san wannan abin is against the law ko ma is not against the law ya saba ma culture din ka da yanayin ka da environment din so haka ya kamata a yi ma mutane a san yadda za su dinga a see avoiding abubuwa da yawa
kan wannan lamari ma tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump ya nuna goyon bayan sa ga gwamnatin Najeriya bisa matakin da ta dauka na dakatar da yin amfani da kafar a kasar to a iya cewa wannan abu dai ya fargar da wasu matasa inda suke ganin gwara su kirkiro da makamanciyar kafar ta Twitter wajen samawa kansu dauki da kuma gudun sake faruwar irin wannan a gaba a cewar shugaban gamayyar kungiyoyin matasa ta shirin arewa maso gabas a kasar Alhaji Abdulrahman Bubaka Cham
yanzu akwai matasan mu wanda suka kira mu muka zauna muka gani abin da suke so su yi creating a madadin wannan Twitter din da sauransu duk muna in ba ma mu Najeriya mun dawo ma sakararru ba a Najeriya yau duk abun da ake amfani da shi a social media mun kai mu yi a Najeriya mun kai mu yi everything amma in ka shiga social media in banda aka samu mutum ma musamman yaran mu yan arewa su zagi wannan wanda social media na an yi shi ne don mutane su karu a samu dukiya a cigaba amma ba shi bane suke yi in ba ka ba mun wuce wannan level a Najeriya in har Angola za ta yi telephone Uganda za su yi telephone nasu na kansu za su yi shafukan sada zumunta nasu na kansu a Najeriya me ba za mu yi ba babu abun da Allah bai ba mu a Najeriya ba sakacin mu bane kawo wannan duka ba
takaice kenan kana nufin ma Najeriya ita ma ta kikiro da nata shafukan sada zumunta makamancin irin su Twitter din nake
kwarai da gaske ya kamata irin su Twitter irin su Facebook irin su Instagram da sauransu na duk ƴaƴan mu na Najeriya su kirkira mu ba su goyon baya mu shiga social media nasu mu fitar rikicin wayan wanda suke bata kasa kasar Najeriya suna bata kasar mu na Afrika gaba daya duk fitina kasar su suke batawa social media kinta na wani sai zaka ga sun dauki wani hoton wani abu ya faru suke baka a Najeriya ya faru ba za su bincika ba wannan ba haddasa fitina bane muna ji muna gani ana so warga zaman kasar mu mu kuma yan kasar nan ne ba za mu yi da wannan ba muna kira ga matasan mu hada kai mu kirkiri abun da zai kai Najeriya gaba
a halin da ake ciki gwamnatin Najeriya dai ta bayyana cewa idan har za ta dage dokar haramta amfani da kafar a kasar to sai idan dalilin ya dau alƙawarin daukan matakai na hana masu yada labaran ƙarya da kuma tunzura jama'a wajen wargaza kasar gabaki daya a nan shirin zai dakata sai mako na gaba da yardan Allah za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi assalamu alaikum
a gaida Shamsiya yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email zamu fara da ra'ayin Mahmud Salisu kauren Namoda Zamfara mai cewa matakin da gwamnatin jihar mu ta Zamfara ta dauka na dakatar da sarkin Zamfaran Zurmi Alhaji Abubakar Atiku bisa zargin sa da alaka da yan bindiga yayi daidai duba da yadda al'ummar masarautarsa suka cika korafi kan dangantakar da ke tsakanin dakataccen basarakin da yan bindiga amma muna fatan kwamitin da aka kafa don bincikar shi zai sanya tsoron Allah wajen gudanar da ayyukan shi sai kuma ra'ayin Usaina Alhaji Umar Foreba Gashiwa da ke cewa salamu alaikum VOA Hausa harin da wasu yan bindiga suka kai a gidan kakakin majalisar kasar Niger Seni Umaru abun bakin ciki ne da takeici ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya Allah ya ji kan wanda ya mutu ya baiwa iyalansa hakuri da juriyar rashin sa amin sai kuma ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa hakika ji aka yi bikin ranar demokradiya a Najeriya sai dai kuma gaskiya mu dai wannan rana ta zo mana a karkace ganin yadda hakar demokradiyar kasar tamu ta kasa cimma ruwa Allah ya kyauta ra'ayi na karshe na hadin gwiwa ne daga kawo mai ruwa Bajoga da Salim Muhammad Isa Bajoga da ke cewa gaskiya shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya a ɗan watannin da suka rage maka a wa'adin shugabancin Najeriya ya kamata kai duk mai yiwuwa domin samawa al'ummar ƙasa tsaro da samawa matasa ayyukan yi da kuma inganta rayuwarsu domin barin kufayi mai kyau wanda duk lokacin da aka tuna da mulkinka sai an sa maka albarka da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takeice
to Ibrahim a takeice kungiyar NATO ta shirya tsab domin tattaunawa akan farfado da tsarin dabaru yayin da shugabanninta da suka hada da shugaban Amurka Joe Biden za su yi taro a gobe Litinin a birnin Brussels a shekarar 2010 ne kungiyar ta yi wa kungiyar tsarin ayyukan ta gyaran fuska barazana da kalubalolin tsaro da kungiyar ke huskanta sun canza tun lokacin a cewar babban sakataren kungiyar Jens Stoltenberg ana sa ran Prime Minister Britania Boris Johnson zai sanar da batun jinkirta dage dokokin COVID-19 dangane da yadda ake samun karuwar nauyin cutar mai saurin yado a cikin kasar wanda aka fara gano ta a India wata kwararriyar likitar cututtuka masu yado ta faɗa wa BBC cewa tana goyon bayan jinkirtawar ta ce duba da batun kiwon lafiyar jama'a muna ganin karuwar cutar a asibitoci a wuraren da ake yawan kamuwa kana shirin allurar rigakafi yana aiki
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Baba Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin Dalilin Sahilu da ya hada da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri wassalam